sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauraro bukai ke muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 5 ga watan Disamba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa rannan sojan Najeriya da ke jihar Rivers ta fara rabon kayan tallafi ga dalibai a yankin Niger Delta. Kamar kowace ranar Talata, za ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, inda shirin na wannan makon zai mai da hankali ne akan muhawar da ake yi kan taron ƙasa game da yadda za a tsara sabon kundin tsarin mulkin jamhuriyar Niger, sai kuma sharhin jaridun Niger. Amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyin da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi, ga kuma cikakkun labaran duniyar. 'Yan sanda a Berlin na gudanar da bincike kan wani yunkurin kone-kone da aka yi a safiyar jiya Litinin a ofishin wata kungiyar 'yan adawa ta Iran. 'Yan sanda sun faɗa a wata sanarwa cewa membobin kungiyar sun lura da harshen wuta a tagar ginin da ke gundumar Shmajendorf a birnin Berlin da misalin karfe 2:15 na safe, kuma sun yi nasarar kashewa kafin wutar ta bazu a ciki. Babu wanda ya sami rauni, kuma ana ci gaba da gudanar da binciken 'yan sanda. Sanarwar bata bayar da ƙarin bayani ba, bata kuma bayyana ko wake da alhakin kai hakan ba. Kungiyar 'yan adawa ta Iran NCRI a takaice ta yi ikirarin cewa maharan da ke da alaka da gwamnatin Iran sun yi yunkurin kai harin ne ta hanyar jefa kayan wuta a kan ginin. NRI wani reshe ne na mayakan jihadin Mujahidin Khalq, wacce Iran ke kallonta a matsayin kungiyar ta'addanci, kuma Amurka ta taɓa ayyana ta a matsayin haka har sai da aka fitar da ita a shekara ta 2012. Kungiyar EU ma ta cire kungiyar daga jerin ta'addanci a shekara ta 2009. Prime Minister kasar Hungary Viktor Orban ya buƙaci da kada yunkurin Ukraine na shiga kungiyar tarayyar Turai ya kasance a cikin ajandar taron kolin kungiyar ta EU da za a gudanar a ranar 14 zuwa 15 ga watan Disamba. A cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michel, wanda zai jagoranci taron a Brussels, Orban ya nace kan cewa da farko akwai buƙatar tattaunawa mai muhimmanci game da makomar Ukraine a Turai. Kana kuma ya yi gargaɗin cewa tilasta yanke shawara kan lamarin na iya wargaza haɗin kan kungiyar ta EU. Orban, wanda ake ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin abokan shugaban Russia Vladimir Putin a Turai, ya ci gaba da cewa Ukraine tana da lokaci a gabanta kafin kasancewa memba ta kungiyar EU. To sai dai bai fito ƙarara, ya ce ƙasar Hungary za ta hukujin naƙi kan duk wani yunkuri na buɗe tattaunawar shigar ƙasar Ukraine ba, amma barazanar ta fito a fili. Wata kotu a ƙasar Ghana ta yanke hukuncin zaman gidan kaso ga wata 'yar ƙasar China bisa samunta da laifin haƙar zinari ba bisa ƙa'ida ba a ƙasar da ke yankin Afirka ta Yamma, a cewar lauyanta a jiya Litinin. Lamarin da ya kawo ƙarshen shari'ar da aka fara tun a shekara ta 2017 tare da yin ƙarin haske kan yadda 'yan ƙasar China suke da hannu a wannan harkar. Kotun da ke Accra babban birnin ƙasar ta yanke wa Aisha Huang hukuncin ɗaurin shekaru 4.5 da kuma tarar kuɗi sedi na Ghana 48,000, wato kiyasin dala Amurka 4,000, saboda gudanar da aikin haƙo ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, kamar yadda lauyan Huang Hope Abaudu ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Huang, wace ba iya jin ta bakinta ba, da farko ta musanta aikata laifin, amma ta sauya shawara inda ta karɓa laifin a yayin da ake ci gaba da shari'ar. Abaudu ya ce ya roƙi kotun da ta ɗora mata tara ta kuma kore ta daga ƙasar a maimakon ɗaure ta, kuma ya ce shi da Huang har yanzu suna kan shawarar ko za su ɗaukaka ƙara.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Rundunar sojan Najeriya da ke aikin samar da tsaro a yankunan da ake aikin haƙar ɗanyen mai a yankin Niger Delta mai arzikin mai ta fara rabon kayan abinci da kuma kayan karatu ga ɗaliban makarantu a yankin Elemi da One da ke jihar Rivers. Ɗaliban da suka amfana da shirin sun gode wa rundunar, inda suka ce wannan tallafi zai taimaka musu wajen karatunsu. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Bakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan.
A baya-bayan nan ne dai rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da wani shirin bada tallafi tare da nufin taimaka ma al'ummomi daban-daban dake sassan yankin Niger Delta mai jihohi 6 rundunar dai dake aikin samar da tsaro a harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta bisa jagorancin Major General JB Abdulsalam dake zaman shugaban runduna ta 6 dake birnin na Port Harcourt ta fara ziyara ne a garin al'ummomin Eleme da kuma na yankin One inda aka fara karbar kayayyakin litafai da biluka haji kuma da kayayyakin abinci irin su indomie da ma shinkafa. Lieutenant Colonel IA Manga shine shugaban bataliya ta 29 ta dakarun sojan Najeriya a jihar Rivers ya gabatar da jawabin sa kamar haka.
On behalf of the General Officer Commanding 6th Division Major General J.H. Abdulsalam hereby present to you.
Yana jini a madadin shugaban rundunar sojan Najeriya musamman a shiya ta 6 a birnin na Port Harcourt. Ina farin cikin gabatar muku da waɗannan littafai na karatu da sauran kayayyaki abinci a matsayin tamu gudunmuwa domin bunƙasa sha'anin ilimi ga al'ummomi musamman ƙananan yara maza da mata. Haka kuma mun zaɓi ƙaramar hukumar Eleme ta jihar Rivers domin ta zama ta farko waɗanda za su amfana da wannan tallafi. Haka kuma mun ba da irin wannan tallafi musamman a jihohin Bayelsa da kuma jihar Akwa Ibom. Sarkin garin na Eleme ya bayyana murnarsa matuƙa dangane da wannan tallafi na rundunar sojan Najeriya.
I'm very very grateful. Yeah, for my community.
Ina cewa ne ina jinjinawa dakarun sojan Najeriya kan daukar wannan mataki musamman na bada tallafi kuma labudda hakan zai kara kwarin gwiwa musamman ga matasa wajen neman ilimi a sassa daban-daban na yankin na Niger Delta. Haka kuma ina kira gare ku da ku kauce ma shan miyagun kwayoyi wanda zai sa ku samu nasara a inda kuka dosa. Suma dai ɗalibai da suka amfana da waɗannan kayayyaki musamman na karatu sun bayyana farin cikinsu. Ga ma abin da suke cewa.
I feel very good and excited for this gift. It's a great gift.
Ya zama wajibi mu miƙa godiyanmu ga rundunar sojan Najeriya kuma muna cike da farin ciki musamman na samun wannan kyauta daga dakarun sojan ƙasar. Wannan gudunmuwa za ta taimaka mana karatunmu. Muna godiya ga mabuwayi ita ma wata da ta amfana tace.
Giving us this book is trying to encourage us by taking our studies further and giving us.
Wannan tana cewa ne lalle na yi murna matuƙa musamman da samun wannan tallafi kuma wannan zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Haka kuma zai sa mu maida hankali sosai musamman ga karatunmu. Muna godiya sosai da wannan gudunmuwa. Rundunar sojan Najeriya dai dake aikin samar da tsaro a harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta ta ce wannan tallafin yanzu ma suka fara. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Gaida Lamida Abubakar Sokoto, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Mataimakin mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar shugaban kasar Amurka ta White House, John Feiner, ya jagoranci wata tawagar Amurka zuwa birnin New Delhi a jiya Litinin, inda ya bayyana wani kwamitin bincike da India ta kafa domin gudanar da bincike kan yunkurin da bai sami nasara ba na kashe wani dan awarin Sikh a kasar Amurka. Fadar White House ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa Feiner ya amince da kafa kwamitin binciken na India don gudanar da bincike kan mummunan makarkashiyar da aka shirya a Amurka da kuma muhimmancin hukunta duk wanda aka samu da hannu. A makon da ya gabata, ma'aikatar shari'ar Amurka ta yi zargin cewa wani jami'in gwamnatin India ya jagoranci wani shiri da bai yi nasara ba na kashe wani dan awarin Sikh a kasar Amurka, yayin da ta sanar da tuhumar wani mutum da ake zargi da kitse yunkurin kisan kan. Jami'an Amurka sun bayyana sunan wanda aka yi yunkurin kashewar da Gurpatwan Singh Pannon, dan awarin Sikh kuma dan ƙasa a Amurka da Canada. A martanin da ta mayar, India ta nuna damuwarta kan yadda aka alakanta wani daga cikin jami'an gwamnatinta da wannan makarkashiyar wadda ta nisanta kanta da ita tare da cewa ta saba wa manufofin gwamnati. An tara kuɗi sama da dala Amurka 950 domin magani ga ɗaya daga cikin ɗalibai na kwalejin 'yan asalin Palestino da aka harbe a Vermont, kuma yanzu haka ya sami mutuwar jiki daga kirjinsa zuwa ƙasa. Wani shafin tattara kuɗaɗe na yanar gizo da iyalansa suka buɗe a ranar Asabar ya bayyana cewa an harba harsashi a ƙashin bayan Hisham Awartani, shi da abokansa biyu waɗanda duk suke a manyan makarantun Amurka suna kan ziyartar dangin Awartani a Burlington. Iyalansa sun ce suna kan hanyar zuwa gidan kakan nasa ne aka harbe su ukun a wani harin da ba su san hawa ba balle sauka. An kama ɗan bindigar da ake zargi da kai harin a gidansa na Burlington, to amma kuma ya musanta aikata laifuka uku da ake zarginsa na yunkurin kisan kai.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matasarmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma
sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tuma sanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanki
masore assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
mu ra'ayinmu mu abin da muke so mu akatin gwamnati ko ina a shaye harkar siyasa ba sakanta
mu bangaren mu mata inda har ana so a ga hasken tahiya dole mata sai an barbaran su baya
in doka ce a san din dokar ta taka in tsari na zabe ne a san irin wanda za a tura in tsari na siyasa na a san irin tsarin siyasa za a tsaci
muka shawai mun ka fito a gaskiya ya ka mata a takaita tsohi wanda ke so su amshi mulkin kasa saboda mun yi wa tsohin nan suka in mutu ya tsuha ba shine ke mulki ba makarrabai ne ake sawa ya tsuha su yi ta aiki
yau shirin na dauke da tsokaci ne kan halin da ake ciki game da muhawarar da ake yi kan taron kasa game da sabon kundin tsarin mulkin jamhuriyar Niger
Afirka mutun ne yan tacci hanshaki kuma ingantacci mai karfi ga shi amintacci da basira ilmi ta tacce da farida baki miji ko na mace
madalla masu ware tun bayan kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum na jamhuriyar Niger a watan Yulin bana daya daga cikin matakan da hukumomin sojin kasar suka ayyana karkashin janar Abdulrahman Shani shine batun jin ra'ayin jama'a dangane da yadda za a shata sabon daftarin tsarin mulkin kasar wannan mataki a cewar jami'an gwamnatin sojin ta Niger shine zai baiwa yan kasar zarafin bada tasu gudunmawa kan abubuwan da suke muradin gani an shigar cikin sabon kundin mulkin wanda zai kai ga mayar da kasar ta farkin demokradiya abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya hada mana rahoto game da halin da ake ciki dangane da wannan yunkuri da tafka muhawara na jin ra'ayin jama'ar ta Niger
to tuni dai aka soma waɗannan muhawarori ta hanyar kwamitoci da ke kumshe da kungiyoyin fa'aikata da ɗan siyasa da na mata da matasa da manoma da makiyaya da ma sauransu a matakai na ƙananan hukumomi gundumomi da na jahohi inda daga bisani za a haɗe a mataki na ƙasa Abdullahi Kado shine shugaban kwamiti na gundumar birnin Kwanni ya yi mini bayanin ababen da suka sanyawa gaba a tarukan mahawarin da suka gabatar
transition shekara nawa za ta yi kuma menene matakai na gaba-gaba wanda ya kamata a duka domin Niger ta gyaru cikin matakai mun saurari mutane kuma mun ba da ra'ayi mun ra'ayinmu mu abinda muke so a sa ma'aikatan gwamnati ko ina a shaye harkar siyasa ba sakanta magana siyasa wanda iya a sa shi wurin da ya kamata magana ta biyu ya kamata kowane dan Niger kowane ne yanzu aiki ne kasa ko wace siyasa kake in kana cikin masu mulki wanda aka ma juyi mulki in kana cikin ɗan adawa to kakka tsaya kana cewa wancan ɗan adawa ne yanzu ko kuma wanga shine mai iko yanzu kowa mai iko ne a Niger saboda kowa ikon kasar shi yake so ya maido da martaba shi kenan abin da muke so ya kamata duk a bar magana siyasa ba sakan wagga haraka musu wagga haraka tamu wagga tahiya tamu ba magana siyasa ba ta haƙiƙin siyasa kenan ya kamata duk mutanen Niger don Allah su yi kokari mu aje harkar siyasar nan sai mun gyara kasar mu
dai daga cikin ababen da suka sha kawo cikas ga tafiyar siyasa a jamhuriyar Niger shine rashin cika alƙawari ko bin doka game da kason da ya kamata ɗebewa ɗiya mata a mukammai na siyasa da na aikin bariki wanda ya kai ni ga tuntuɓar wata 'yar ƙungiyar fararen hula cewa da Womena domin jin komi suke jira ga waɗannan taruka na ƙasa game da tilasta 'yan siyasa a nan gaba damawa da ɗiya mata
an kafa kwamiti na rayuwa da an kafa shi duka cikin jahohi ko wace jaha an kafa shi kuma nan Kwanni ma an kafa wannan kwamiti to mu bangaren mu mata inda har ana so a ga hasken tahiya dole mata sai an barbaran su baya kenan nan ma bai kamata ba in ana tahiya ana barin mata baya a dai ba mu kason da yar rataye namu a barbar ware mu ana maida mu bayan nan
waɗannan muhawarorin na dai gudana ne yanzu haka a dukkan kananan hukumomi 266 da gundumomi 63 da jahohi 8 na jamhuriyar Niger wanda zai share fage ga babban taro na kasa da zai yi shimfiɗa ga shatawa kasar sabon kundin tsarin mulki wanda a ciki za a bayanin kowane irin iko ne kasar za ta runguma a nan gaba da ma wane ne ya dace ya yi siyasa kuma da wane ne abin zai haramta gare shi ne. Jafaru sarkin Shanu da Salisu shugaba sun yabawa wannan tsari da suka ce ya sha bamban da abin da an kasha gani a can baya, inda ake zaben mutane da ke shiga wata majalisar dokoki ta rikon kwarya ta soja tare da yin kofi na kundin tsarin mulki na kasar Faransa da ya saba wa al'adodi da addinai da zamantakewar ɗan Nijar maimakon masanan Nijar ɗin su yi amfani da iliminsu da fasaharsu don kirkiro da kundin tsarin mulki da zai dace da kasar su.
Canji na farko da aka fara kawo shine ba mutane dama su da abu kai maciyo dan wani gami ka san lokaci baya abu na mutane ciwo sahihin su, amma wannan ga sun ba da dama mutane su ba da nasu ra'ayi bisa ga abin da suke bukata kasar su samu. In doka ce a san din dokar za ta kawo, in tsari na zabe ne a san irin wanda za ta yi, in tsari na siyasa na a san irin tsarin siyasa za ta ci. Sun ba da dama kaga kenan, wannan shine a canji na farko wanda ba a taba gani ba yanzu a ganshi.
Cikin incin kan da ake nema incin kai na gida an fara samu shi tun dai shekarun baya ban taba gani irin haka ba. Za a nemi ra'ayi ɗan ƙasa bisa kundin tsarin mulki, sai dai kawai a kawo mana shi daga waje ko kuma a tara wasu ƴan tsararrun mutane su je ya mai su tsara shi. To gaskiya Allah wayanga soja za mu musu godiya ga wagga dama su ka ba
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadan sun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka.
Jibo Chamogo wani dan fafutaka na kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam cewa yi wannan mataki ta hukumar mulkin soja suka ɗauka na baiwa kowane ɗan ƙasa damar ya tsoma bakin shi a cikin shirye-shirye na tsara yanda za a tafiyar da riƙon ƙwarya da makundin tsarin mulki, to abu ne wanda ya daidai
kowa a yi dashi da zamanto cewa abun ga ba a bar wani baya ba kuma ba a mance da wani ba. To in ana ta da irin salon mulki da ta yadda shi to shine alheri, shine zaman lafiya cikin ƙasa. Sace la vraie gouvernance politique wanda za ta sa a cimma buri shine zaman lafiya et la paix définitive.
A cewar shugaban kungiyar ƴanci da walwala Abdullahi Kado Bugu da ƙari shugaban kwamitin da aka girka a gundumar birnin Kwanni domin gudanar da wannan tattaunawa, su dai ra'ayin su shine a nan gaba duk wanda zai takara neman shugabancin ƙasa kar ya wuce shekara 50 ko shekara 55.
Shugabanni wanda za su takara daban-daban mun ka ce kullun tsarin mulki na Niger banda shi da kuskurimar da an kai ba dade ba, an ka ce dan Niger bakin shekara 60 ya kare aiki bakin shekara 60 ya tsufa dan biro ne gare ka dan karami, aka ga shekara 60 ya kamata ka bar wannan biro din baka yi aiki. To ta gaga za a doki kasa gaba daya a baka bayan ka wuce shekara 60. Muka shawari mun ka ce to a gaskiya ya kamata a takaita tsohi wanda ke so su karu su amshi mulkin kasa, saboda mun yi wa an tsohin nan suka mutu ya tsufa ba shine ke mulki ba, makarrabai ne ake sawa ya tsufa su yi ta aiki. In son samu ne da mu mun ka ce ba nace ba taro ya ci, in son samu ne ya kamata a tsaya da abin nan daga shekara 50 dan shekara 50 yana iya za takara, dan shekara 55 yana iya za takara, amma da ka kai 60 ba kai ba kasan mu ba kai ba baka mulkin kasa gaba daya, ana iya azaka wasu mukammai daban-daban saboda ai unwani da experience kinka. Mai shekara 50 kaga in ya takara yana iya yayi mandabi, wato da shekara 50 ya hau 55 ya kara azaka takara ya 50 60 an kare. To shi ko dan mai shekara 55 ana yi barin shi azab, amma shi ko manda guda za a rubuta ba cikin kundin tsarin mulki manda guda zai yi shi kenan daga shi bai kara azabata, saboda in ya aza zai kai dan shekara 65 yana mulkin mu. Shi ko cikin kundi an ce mai shekara 60 ko da 1 ko da 2 ko da dan biro ne yake rike ya ta ritaya.
Yan kasar Niger na zura idanu ne yanzu haka domin ganin ko a wace alƙibla ce muhawarorin nan gaba za su karkata kasar a daidai lokacin da ake ci gaba da yin addu'o'i a ko'ina a cikin kasar ta jamhuriyar Nijar domin samun sauƙin halin da ta samu kanta a ciki.
To Allah ya kyauta masu ware ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na wuce nan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Yau ga wasu nan kuke nukura don mun san 'yance mun nasara, wasu ma a ciki nasu sun fara
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumin Barma zai kawo mana sharhin jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Ayib Info, wacce ta ruwaito cewa kotu ta yi watsi da bukatar bada belin wasu tarin jiga-jigan hanbarariyar gwamnati da ke tsare a kurkuku tun a ranakun farkon juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Jaridar ta ce daga cikin waɗanda alkali ya ki bada belin su a ranar Juma'ar da ta gabata har da shugaban dakatacciyar jam'iyyar PNDS tarayya Fumakwai Gado da mamman Sani Muhammadu, wato dan tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu. Jaridar Lanketer na cewa rikicin siyasar Niger na kokarin shafar baki ɗayan yankin Afirka ta Yamma, a bisa la'akari da irin hayaniyar da takunkumin kungiyar sai da yawo ya haddasa a daidai lokacin da shugabannin kasashen yankin ke shirin gudanar da taro a ranar 10 ga watan Disamba. Jaridar ta ce wannan taro abu ne da ake ɗauka tamkar wani zakaran gwajin dafi domin shawarwarin da za su fito a ƙarshe na iya ƙarfafa ɗorewar ayyukan ƙungiyar ko kuma su kasance waɗanda za su tarwatsa ta, a yayin da a ɗaya ɓangare ƙungiyar Jason Sahel ta fara shure-shuren mutuwa bayan da Niger da Burkina Faso suka bi sahun Mali, wato suka fice daga ƙungiyar mai membobi 5. Jaridar La Route de l'Histoire ta ce shekaru kusan 40 bayan ƙaddamar da yaƙi da cutar sida, hukumomin kiwon lafiya da ke bayani albarkacin ranar cutar sida ta duniya, wato 1 ga watan Disamba, sun yi nuni da cewa an samu nasarori a fanni da dama na wannan yaƙi a Niger, inda aka daƙile hanyoyin baza ƙwayar cutar tsakanin uwa da ɗanta. Haka kuma an shawo kan matsalar ɗaukar ɗawainiyar magungunan yara da suka kamu da wannan cuta, sannan an yi galaba wajen faɗakar da jama'a buƙatar canjin tunani. Jaridar ta ce domin ƙara ƙarfafa nasarorin da aka samu, hukumomin lafiya sun ƙuduri aniyar matsakaini wajen ayyukan gwaji domin rigakafin yaduwar ƙwayar cutar ta sida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To Hafiz, a takaice, yan sanda a Berlin na gudanar da bincike kan wani yunkurin kone-kone da aka yi a safiyar jiya Litinin a ofishin wata kungiyar 'yan adawa ta Iran. Yan sanda sun faɗa a wata sanarwa cewa mambobin kungiyar sun lura da harshen wuta a tagar ginin da ke gundumar Schmargendorf a birnin Berlin da misalin karfe 2:15 na safe, kuma sun yi nasarar kashewa kafin wutar ta bazu a ciki. Prime Minister kasar Hungary Viktor Orban ya buƙaci da kada yunkurin Ukraine na shiga ƙungiyar tarayyar Turai ya kasance a cikin ajandar taron ƙolin ƙungiyar ta EU da za a gudanar a ranar 14 zuwa 15 ga watan Disamba. A cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michel, wanda zai jagoranci taron a Brussels, Orban ya nace kan cewa da farko akwai buƙatar tattaunawa mai muhimmanci game da makomar Ukraine a Turai, kana kuma ya gargaɗin cewa tilasta yanke shawara kan lamarin na iya wargaza haɗin kan ƙungiyar ta EU. Wata kotu a ƙasar Ghana ta yanke hukuncin zaman gidan kaso ga wata 'yar ƙasar China bisa samunta da laifin haƙar zinari ba bisa ƙa'ida ba a ƙasar da ke yankin Afirka ta Yamma, a cewar lauyanta a jiya Litinin, lamarin da ya kawo ƙarshen shari'ar da aka fara tun a shekara ta 2017 tare da yin ƙarin haske kan yadda 'yan ƙasar China suke da hannu dumu-dumu a wannan harkar. Mataimakin mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar White House John Feiner ya jagoranci wata tawagar Amurka zuwa birnin New Delhi a jiya Litinin, inda ya bayyana wani kwamitin bincike da India ta kafa domin gudanar da bincike kan yunkurin da bai sami nasara ba na kashe wani dan awarin Sikh a ƙasar Amurka. An tara kuɗi sama da dala Amurka 950,000 domin magani ga ɗaya daga cikin ɗalibai na kwalejin 'yan asalin Falastini da aka harbe a Vermont, kuma yanzu haka ya sami mutuwar jiki daga kirjinsa zuwa ƙasa. Wani shafin tattara kuɗaɗen yanar gizo da iyalansa suka buɗe a ranar Asabar ya bayyana cewa an harba harsashi a ƙashin bayan Hisham a Wartani.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.